Sashen Hausa na Amurka kake magana kan mita 25 da mita 31 sai mita 41 da kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke barin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanun labarai.
A jamhuriyar Benin mutane kimanin miliyan 5 ne suka dunkuma zuwa rumfunan zabe domin zaben shugaban kasar da ake yau Lahadi. A siyasar Amurka kuma jihohi 5 ne suka yi zaben fidda 'yan takara jiya a Sabar domin tantance waɗanda za su yi takarar shugabancin na Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun Amurkan guda biyu. A Iraki kuma an kai wani harin ƙunar baƙin wake a wajen birnin Bagadaza yau Lahadi, aka halaka mutane 30, wasu da dama kuma suka jikkata.
To Allah ya kyauta.
Rana Asabar suka kaddamar da wani farmaki a kusan tsakiyar Sambisa, inda suka kakkaɓe 'yan ta'adda a dura ta ɗaya da dura ta biyu da Jango da Jibiye.
Mukaddashin darakta yaɗa labarai na rundunar sojojin ƙasa na Najeriya kana Sani Kuka Shehu Usman, wato Kuka Sheka Usman, yake bayanin wani farmakin da sojoji suka kai kan wata makwayar 'yan Boko Haram a jihar Asabar.
Akwai bukatun cewa yara su koyi ilimin kimiyya da fasaha da kere-kere da lissafi kafin ma primary school.
Farfesa Simon Yelams na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi yake magana game da taron malaman kimiyya na duniya da aka kammala jiya a nan birnin Washington DC. Da ku ji waɗannan rahotanni tare da shirin Grace Abdu na Bishara. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kusan mutane miliyan 5 ne waɗanda aka yi rijista za su ko kuma suka dunkuma zuwa rumfunan zaɓe yau Lahadi a jamhuriyar Benin da ke Afirka ta yamma domin su kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa. Mutane 33 ne suke takara domin su gaji shugaba Thomas Boni ya yi. Zai bar kujerarsa ce bayan da ya cika wa'adin da tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade na wa'adi biyu. Al'amari da ke ƙara ƙarfafa kallo da ake wa ƙasar a zaman abar misali ta fuskar demokuraɗiyya a nahiyar da take fama da matsalar shugabanni da suke takwas kurima ga tsarin mulkin ƙasar domin su dawwama kan iko. Shugaba Boni yayi ya ga manema labarai a lokacin da yake ƙara tasa ƙuri'ar cewa zai miƙa magajinsa ƙasa wacce kanta ke haɗe. A cikin 'yan takara har da Prime Minister Lionel Zionzu, wanda shugaba Boni da kuma jam'iyyar da take mulkin ƙasar suke mara baya, da kuma hamshakin attajirin nan Patrice Talon, wadda ya yi kudance ta cinikin auduga, babbar abin da ƙasar Benin take samun kudaden shigarta. Zinso yana shan suka saboda dangantakarsa da ƙasar Faransa, inda aka haife shi kuma ma nan ya fi daɗewa. Idan ba ɗan takara wanda ya lashe zaben kai tsaye, za a yi zaben fidda guni mako biyu bayan kammala wannan zaɓe. A siyasar Amurka kuma jihohi 5 ne suka yi zaben fidda 'yan takara jiya Asabar domin tantance mutumin da ko mutum yadda za su yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyun Democrat da kuma na Republican. Jam'iyyar Republican ta gudanar da zaɓuɓɓuka ne a jihohi 4, inda mutumin da yake kan gaba tsakanin masu takara a jam'iyyar, Donald Trump, ya samu nasara a jihohi 2, wato jihar Louisiana da kuma Kentucky. Shi kuma Senator Ted Cruz ya lashe zaben da aka yi a jihohin Maine da Kansas. Sannan Senator Marco Rubio da kuma Gwamna Kasich suke baya can a duka zaɓuɓɓukan da aka yi. A zaben na jiya, Senator Cruz ya samu wakilai, wato delegates, fiye da na Donald Trump. Duk da haka, har yanzu dai Donald Trump ke kan gaba da wakilai 378, yayin da shi Senator Cruz yake da wakilai mai tanda 95. A ɓangaren 'yan jam'iyyar Democrat kuma, Senator Bernie Sanders ne ya lashe 'yar tinken da aka yi a jihohin Kansas da Nebraska, da kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu gagaruman nasara a zaben da aka yi a jihar Louisiana. A halin yanzu dai Clinton ta samu wakilai fiye da Senator Sanders, kuma tana can kan gaba da a yawan wakilai. Madam Clinton a halin yanzu tana da wakilai 1,121, idan aka kwatanta da na Senator Sanders wadda yake da wakilai 479. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. A Iraki an kai wani harin gunar bakin wake a wajen birnin Magadaza yau Lahadi, aka halaka akalla mutum 30, wasu mutane masu yawa kuma suka jikkata. Wani jami'in 'yan sanda ya ce maharin ya tuka wata mota ce da aka dankarawa nakiyo ya karata wani wurin duba motoci a wajen shiga birnin Hila dake kudancin birnin na Bagadaza. A lokacin wurin duba motocin yana nan cike makil da motoci da suke son shiga wannan birni. Mutane fiye da 40 ne kuma suka jikkata sakamakon wannan hari. Babu da wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin na yau Lahadi, amma harin yana da alamun aikin kungiyar ISIS wacce ta jima tana fafatawa da gwamnatin kasar tun bayan da ta kama wasu birane masu yawa a shekara ta 2014. A halin da ake ciki kuma, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ce jami'an tsaron kasar sun kama wasu mutane waɗanda magoya bayan kungiyar ISIS ne a cikin kasar. Da yake jawabi ga ƴan majalisar dokokin kasar yau Lahadi a Kabul a bikin fara zamansu, ya ce kungiyar ta ISIS tana daga cikin kungiyoyi da ke tada rikici a kasar, amma ya ce burin ta shine kafa irin tata aqidar mai tsatsaucin ra'ayi. Za mu iya tinkahon cewa a yau Afghanistan ce ƙasa kadai a duniya da kungiyar Daesh, inkiyar da ake kiran kungiyar ISIS da Larabci, inda take gudu. Suna gudu a nan ga har kuma Afghanistan za ta zame makabartarsu a ƙasa ƙasar da shi shugaba Ghani ya yi. A lardin nan ga har da ke iyaka da Pakistan, a can ne ISIS ta kafa tungarta fiye da shekara ɗaya yanzu, kuma ta yi ƙoƙarin ta yaɗa aƙidarta a sauran sassan ƙasar ta wajen ƙaddamar da hare-haren ta'addanci. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi gargadi mai tsanani ga shugaban kasar Taiwan mai jiran gado wadda ke da alamun zama dan independent. Kamar rahoton da kamfanin dillancin labaran kasar Xinhua ya buga, shugaba Xi ya ga wakilai da suke halartar taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin China yau Lahadi cewa Beijing za ta yi mummunar adawa da duk wani yunkurin da ƴan awaren Taiwan suke da shi ta kowane hali, kuma hukumomin kasar ba za su sake kyalewa abin takeici na tarihin balle-balle ya sake aukuwa a halin yanzu ba. Tun a 1949 ne China da Taiwan suka balle lokacin da dakaru ƴan kishin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Chiang Kai-shek suka gudu daga babbar ƙasar suka faɗi a yakin basasar da suka gwabza da sojoji masu biyayya ga shugaba Mao Zedong mai ra'ayin kwaminisanci. Beijing tana kallon Taiwan mai mulkin kanta a zaman lardin ƙasar da ya bijire daga nan ta yi alwashi za ta mai da yankin ƙarƙashin ikonta koda da ƙarfin tsiya.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Madalla, sojojin Najeriya sun kai farmaki kan wasu sansanonin 'yan Boko Haram da ke wasu sassan dajin Sambisa, suka karkashe wasu tare da kwato wasu makaman da kayayyaki. Kanar Sani Kuka Sheka Usman, makadashin daraktan yaɗa labarai na rundunar sojojin, ya yi mana ƙarin bayani a tattauna da muka yi da shi ɗazun nan.
Wato, sojoji ne waɗanda suke runduna ta 7, wadda kuma kasan ita kan takasu akwai brigade hakan nan. To, amma waɗannan suna ƙarƙashin brigade ta 26, musamman ma wato bataliya ta 121 da take ƙarƙashin wannan brigade ta 26, wanda kuma kai ka sani wannan brigade ta 26 tana goza. To, shi ne ranar Asabar suka kaddamar da wani farmaki a kusan tsakiya Sambisa, inda suka kakkaɓe 'yan ta'adda a wani guri ko ziri da ya shahara wanda ake kiran shi Dura ta 1 da Dura ta 2 da Jango da Jibiye. Sannan kuma wato sai garin haka an kashe 'yan ta'adda da dama. To, amma muhimmin abu shi ne sai aka gano da wata salon dabara da suke yi, inda suke ɓoye hatsi ko kuma kayan abinci inda suke tona, maimakon kasan an saba ana yin rumbu wanda za ka iya gani. Wannan ƙarƙashin ƙasa suke tonewa suke rufe abinci, sannan kuma sukan yi wani butum-butumi wanda suke haɗa shi da bama-bamai.
Haka.
Wanda ta hakan ne ma har sojojin guda biyu guda uku suka ji rauni. Amma dai suna da sauki, kuma amma dai an kakkaɓe 'yan ta'addan ƙwarai da gaske. Ba ma kuma nan aka tsaya ba, har an kai ga ƙauyukan amdaga makaranta da kuma amdaga madaci su ma duk dai suna wannan karkashin runduna ta 26 shine ma har shi babban komandan su na runduna ta 7 wato Brigadier General Victor Ezugu kai ziyara inda ya ba musu kuma ya jaddada cewa sojojin Najeriya ba za su yi kasa a guwa ba har sai sun tabbatar da cewa an kakkabe ƴan ta'adda na Boko Haram duk inda suke a kowane lungu kuma yanda shi Hafsan mu wato General Tukuri Subura ta yi ya ba da umarni.
Su waɗannan wurare da aka kai ma farmaki kun kai ne bisa kamar bayani da kuke samu daga wurin mutane ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da suka ankarar da ku cewa akwai cibiyoyi ko sansanonin ƴan Boko Haram a waɗannan wuraren?
Wato ana samun wato jawaban sirri ta hanyoyi daban-daban, amma wani abin farin ciki shine yanda mutane yanzu suke ba mu haɗin kai, musamman ma da yake wannan an ce kasan aka ce idan wai aski ya zo gaban goshi ya ci
yafi zafi,
ko akwai haɗin gwiwa da kuma fahimtar juna, al'ummar gari sun ga cewar lalle-lalle azumin an ci ƙarfin ƴan ta'adda na Boko Haram, kuma ba yanda za a kai ga kakkaɓe waɗannan fitinannun mutane face da haɗin jama'a, haɗin gwiwar jama'a. To akwai mutane da suke ba da bayanan sirri, sannan kuma kamar yanda ka sani mu kanmu mun samu ci gaba ta fuskar kayan aiki. Akwai mu da na'urori na leƙen asiri waɗanda suke sama da sauransu.
To kafin wannan ma akwai wani farmaki da shi ma a cikin ƴan kwanakin da suka shige sojojin ku suka kai a musamman ta yankin ƙaramar hukumar Biyu, ko za ka ɗan mana ƙarin haske game da wannan farmaki da kuka kai da kuma irin abubuwan da kuka gano a waɗannan wurare?
Wato akwai wannan runduna ta 331 da wata kuma runduna ta 231 waɗanda suka kai a farmaki can wasu sansanoni inda wasu ƴan ta'adda na Boko Haram suke ɓoye wato wajen garin Dosa, ko da yake suka rubuta akan ce Doksa ne sunan garin. To kuma inda su ƴan ta'adda na Boko Haram aka kakkaɓe su, sannan kuma aka sami makamai da dama daga gare su. Idan za ka iya tunawa wato waɗannan ƴan ta'adda da suke fake a wannan gari sun suka addabi mutanen wannan wajaje, musamman ma wato ɓangaren kudancin Borno. To amma alhamdulillahi yanzu abubuwa sun fara samun sauki.
Wai ka je kidin mutuwa mai banza da sai soja, kun je kidin mutuwa mai banza da sai soja.
Kanar Sani Kuka Sheka Usman kenan aka ji. To manyan malaman kimiyya da fasaha na duniya sun hallara a nan birnin Washington domin gudanar da taron shekara kan hanyoyin bunƙasa ilimin fasaha tsakanin yara. Farfesa Simon Yelams na Jami'ar Abubakar ta Babalawo da ke Bauchi na cikin waɗanda suka halarci wannan taro da wata ƙungiya mai suna ITEEA ta shirya.
Wato, wannan ƙungiya tana da dogon tarihi, amma a takaice ta taso ne daga bukatu na cewa kasa da kasa akwai bukatun cewa yara su koyi ilimin kimiyya da fasaha da kere-kere da lissafi tun daga primary school, tun daga kafin ma primary school har su je secondary har zuwa university. Idan suka tashi da wannan ɗabi'a za su iya fahimcewa, kuma su iya makansu, za su iya gano wasu hanyoyi wanda za a iya kirkiro wasu dabaru da za su taimaka ma duk wani yanki ko kasan da suna da irin problem ko kuma bukatu na kowani fanni kona ruwan sha kona da sauran su haka nan
wato dai makasudi shine bunƙasa ilimin kimiya a samu a faro shi tun daga farko kenan tun kafin yaro ma ya fara makaranta sosai
haka ne haka ne
to menene taken wannan taro naku na shekara da kuka yi bana nan Washington
a wannan shekara taron da shine a STEM education wato hada kimiya da fasaha da kere-kere da lissafi yadda in aka hado ta in aka koyar da ita a hadediyan haka nan za ta kawo cin gaban kasa to shine kusan zan ce taken kenan
haka
ya
kana garin kamar irin wannan tsari na ilmantarwa ko koyarwa mai wace irin nasaba yake da ita ga kasar mu Najeriya
a zahiri wannan shine zan iya ce wannan shine kyakkyawan hanya ko kuma hanya mafi kyau in har za a bi kaman kasashe kaman Najeriya inda akwai damuwa akwai bukatu daban-daban ya shafi ko hanya sadarwa ya shafi makamashi ya shafi gine-gine ya shafi energy okay shine sadarwa ko
makamashi
da kuma kiwon lafiya da kowani yanki da zaka yi tsammani to bukatun shine inda zamu samu a fara koya ma yara da irin wannan dabi'a wanda ake kira STEM methodology ko kuma hanya ta integrate a hada komai duka a koya musu to abinda zai alfanun shi shine yara za su tashi da wannan sani da wannan fahimta kuma za su rinka samun bayanai za su kuma koyi hanyoyin da za su sarrafa amsoshi na wasu damuwoyi na kasashen su bari baka misali kamar yanzu muna sayan kayayyaki da yawa daga kasuwannin duniya yawancin su kere-kere ne da ƴan makaranta na kamar daga China daga America da sauransu suka sadar ko kuma suka gina and wayannan kuma yayi wune saboda an fara koya musu ta wannan hanya da muke kokarin mu ce da jama'a su fahimta musamman a kasashe irin namu kamar Najeriya da Afirka gaba daya haka nan so shine alfanun irin wannan koyarwa din
irin wannan tsari na ilimi kullun ana samun ci gaba zance a kasashen duniya amma mu a kasar mu musamman Najeriya sai kaga cewa kamar kullum komawa da baya ake yi game da sha'ani na ilimi menene yake addabar mu
to a zahiri wannan shine babban damuwar mu abinda ke faruwa shine akwai wannan ci gaba a duniya amma a Najeriya ba zan iya ce ci baya ba kam amma bamu motsa sosai ba kusan muna wuri guda ko kuma ma muna ci bayan ma zan iya cewa wato zaka samu cewa ana koyar da kimiya kaman science ana koyar da technology ana koyar da kere-kere na engineering akwai lissafi da sauransu akwai entrepreneurship fannin kasuwanci kenan to amma damuwan shine kowanne ana koyar da shi kaman a rumbu-rumbu ne wannan rumbun shi
wannan wato kowanne daban
so idan yaro ya tashi zai koyi abinda kawai ya sa a gaban shi ne ko na kere-kere ne ko kuma na engineering ne ko kuma na lissafi ne kawai to bai san menene lissafin da ke cikin kere-kere ba sosai bai san kuma kimiyan da ke cikin lissafin sosai ba so abin yakan zama sai sun kai wani level kaman university ma watakil sai sun kai degree na biyu sai su fahimci okay akwai science akwai lissafi akwai komi a hade to amma sauran kasashe ba haka bane abinda suke yi shine tun ana farkon tushen karatu za a fara koya ma yara a kowane irin hanya akwai lissafi a ciki akwai ilimin kimiya irin na kere-kere a ciki fasaha akwai kuma na hanyar kasuwanci so yaro zai tashi ya tashi da wannan sani din da koyon cewa komi yake koya akwai hanyar da akwai wayannan abubuwan duka a dunkule a ciki integrated STEM approach kenan
ba wala kankacce a yan musayyar ilimi kullun ilimi fadani yake cire ni ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta ko in Sabiya ta yi waɗansu na aikin gona, waɗansu suna ofis, waɗansu karatu, waɗansu kan waka sun kai haka nan Allah ya so. Wani asalin gidansu kan icce ne, shi asalin gidansu bai gitara shi ba. Ni dai baban gida, duniya kawai man kiɗa ba zan taka ba.
Farfesa Simon Yelams na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi game da taron da suka kammala jiya a nan birnin Washington DC. Ma sauraro ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da huduba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Archbishop na Dariƙar Katolika Shiyyar Kaduna Reverend Matthew Ndagosa, wanda yake yi mana bayani kan wannan lokaci da Kristoci ke azumi da shirye-shiryen Easter. A cikin hirarsa da wakilin mu Iliya Kure, Archbishop Ndagosa ya bayyana muhimmancin wannan lokaci.
Lokacin da wanda ya kamata mu kusanci Allah, kuma kamar yadda muka sani shi Allah mai tsarki ne, wanda kuma ya so ya kusanci Allah ya kamata ya kasance a cikin halin tsarki, ya yi rayuwarsa yadda ya kamata. Akwai lokacin da Allah ya kai da mana, amma cikin rayuwar mu kula yau muka rayu kamar babu Allah, muka yi rayuwar mu kamar mu mun halci kanmu. Sabila haka a wannan lokaci, azumi kanmu sai kamar su rade-rade, mu ce kamar su bakin ciki, mu ce kamar su rashin garfatawa juna. Akwai waɗanda watakila sun bata man rai, akwai waɗanda watakila sun abinda ya yana cinye mai tuwa kwarya. To wannan lokaci ne wanda ya kamata in kokarta in yi aniya kwarai da gaske, in kusashin Allah ya yi addu'a ya taimaka mani yadda zan garfata musu. Kamar domin kamar mu Kirista addu'a ta ubanmu da muke yi, mukan faɗi ka gafata mana zunubanmu kamar yadda muna gafatawa masu yi mana laifi. Ma'anar wannan shine cewa in nayi wannan addu'a, ina fadawa Allah cewa in ban garfatawa wasu ba kada ka garfata mani. Sabila haka wannan lokaci ne idan dama akwai waɗanda kana gani kamar su abokan gabanka ne ba suna sun yi maka abin da bai da kyau, wannan lokaci ne wanda ya kamata a garfata musu, a manta da shi, a yi sulhu domin a kusanci Allah. Domin in lokacin Easter nan ya zo, wato Pasca ya zo, mu iya mu yi wannan biki a cikin halin da ta dace. Domin wannan kamar yadda na faɗa muhimmiyar biki ne. To ba a biki da farin ciki, ba a biki ko mu da karan kanmu famu yan Adam. Idan babban biki ya zo, in baka da sabbin kayan me kaka yi, kakan je kogi ka wanke dan wanda kake da su ko, domin su zama da tsafta sosai. Haka nan ma wannan lokacin da muna ciki kamar yadda na faɗa, muna shirin mu yi wannan gagarumin biki, mu yi wannan gagarumin Idi. Sabila haka wannan lokacin ne ya kamata mu wanke su kayanmu, mu shanya su, mu yi ayyana nasu, domin in ranar biki ta zo mu shiga cikin wannan biki a cikin halin da ta dace.
Akwai su ayyuka ne koko kamar zuwa majami'u da addu'o'i ta musamman da akan yi a irin wannan lokaci?
Haka kamar yadda na faɗa, kaga kamar shi azumi, yawancin mu kowace akwai lokaci mukan azumi. Addu'a kowace rana muna addu'a. Akwai lokaci mukan ba da sadaka. Amma a lokacin azumi, abinda ana bukata shi ne cewa muhimmantu cikin addu'a. Idan dama kamar a Catholic Church, in ba na saba zuwa addu'a na safe kowace rana, kamata yi yiwu a wannan lokacin azumi, a azumi kwanaki 40 nan, in kara aniya, in tabbatar cewa kowace rana na yi samako, naje tare da jama'a, mun yi addu'a. Domin so wannan lokacin aniya ne, lokacin kara niyya, lokacin yin abubuwa fiye da kima yadda mun saba yin su. Lokacin da mun shiga cikin azumi, kamata ya yiwu mu yi su fiye da yadda muka saba yi. Wannan shi ne abinda ya kamata mu yi a lokacin azumi, mu kara aniya, mu yi fiye da kima.
A kowane shekara Ecclesia Catholica takan fitar da kaman kan magana haka da takan yi tafiya a kai. Menene kuke tafiya a kai a wannan shekara?
A wannan shekara taken jawabai da muna yi a cikin wannan shekara shi ne cewa kamar yadda kowane ɗan adam yana da yancin rai, yancin addini da sauransu, haka nan ma kowai dan adam yana da yancin samun abinci biyan bukatan rai. Sabila haka wannan shekara Ecclesia yana kiran mu yi tunani akan wannan cewa kamar mun sani muna da a cikin duniya muna da jama'a biliyon 7. Abincin da ana noma ana fitar a kowace shekara a duniya zai iya ciyar da mutum biliyon goma. Amma in mun ga a cikin duniya yau akwai jama'a mutum biliyon ɗaya waɗanda ba su samu isasshen abinci, ba wai babu abincin ba, waɗansu suna samu su ci su sha har su zubar. Kusa da su wasu ba su da shi ma, ka je bayan gidan wani zaka ga abincin da an ci an rage an zubar ga makwabci yana zama abin watakila masu yi kwana biyu kwana uku babu abinci. Saboda haka akwai damuwa. Damuwan ba rashin abinci ba ne, damuwan shi ne yadda muna amfani da abinci. Musamman a ƙasarmu Najeriya mun san cewa dukiyar ƙasar nan kashi 64% na hannun kashi 20% yan kalila ne suna da arzikin ƙasar nan, galibin mutane ba su da shi. Saboda haka abinda Iglesia na jawo hankalinmu a wannan shekara cewa ba rashin dukiya a duniya shi ne damuwanmu ba, ba rashin abinci ba ne, amma yadda muna raba abinci, yadda muna amfani da abinci shi ne babban damuwa. Saboda haka wannan shekara Iglesia na jawo hankalinmu cewa idan ina da shi, in Allah ya yi mini albarka, in Allah ya ban abinci, in Allah ya bani abin hannu, bai bani don ni kaɗai ba ne, ya bani don jama'a, domin kamar yadda lissafi mai sarki na faɗa mana, ai ga wanda Allah ya bayar alhaka nan Allah yana bukata shi ma ya bayar.
To Allah ƙara mana fahimta. Yanzu a madadin Archbishop na ɗarikar Katolika shi a Kaduna Reverend Matthew Ndagosa da wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma ya Jozel Maruzan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To kada shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sahabu na ya koma zai karanto mana labaran duniya amma a takaice.
A jamhuriyar Benin mutane kusan miliyan 5 ne suka dunguma zuwa rumfunan zabe saboda zaben shugaban kasa da ake a kasar yau Lahadi. Mutane 33 ne suke takara domin su gaji shugaba Thomas Boni yayi zai bar kujerarsa ce bayan da ya cika wa'adin tsarin mulki da ya kayyade na wa'adi biyu. Al'amari da yake sake kara kallon kasar a zaman abar misali ta fuskar demokradiyya. A siyasar Amurka kuma jihohi 5 ne suka yi zaɓen fidda 'yan takara jiya a Asabar domin tantance waɗanda za su yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyun Democrat da kuma Republican. Jam'iyyar Republican ta gudanar da zaɓuɓɓuka a jihohi huɗu, inda mutumin da yake kan gaba tsakanin masu takara a jam'iyyar Donald Trump ya samu nasara a jihohi biyu, yayin da ɗaya daga cikin abokanan takararsa Ted Cruz shi ma ya samu nasara a jihohi biyu. A ɓangaren Democrat kuma Bernie Sanders ya ci 'yar tinke a jihohi biyu, yayin da Hillary Clinton ta samu nasara a zaɓe da aka yi a jihar Louisiana. A Iraki an kai wani harin ƙunar bakin wake a wajen birnin Bagadaza yau Lahadi, aka halaka mutum 30, wasu da dama kuma suka jikkata. Wani jami'in 'yan sanda ya ce maharin ya tuka wata mota ce da aka dankara na kiyoyi ya karata a wani wurin duba motoci. Hakanan wato a wajen duba motoci a wurin shiga birnin Hila da ke kudancin Bagadaza.
To a gaida sahabu masu sauraro da takardattun labarun nan, muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan lokaci. Sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake buɗe tashar mota radio domin jin wasu shirye-shiryen. Kafin nan dai ana iya ci gaba da sauraron mu kai tsaye a dandalin voa.com ko kuma a babban shafinmu na voahausa.com. Kafin mu yi ban kwana, muna mika gaisuwar taziya zuwa ga Alhaji Hashim ɗan makwayan Gumel tare da iyalansa dangane da rasuwar ɗansu Ahmad Hashim wanda ya rasu ɗazuna a garin Gumel. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama, ya sa ya huta, kuma Allah ya bada haƙuri na jure wannan rashi. Muna mika saƙon taziyar kuma ga shi Dr. Hashim tare da Sarfilu Hashim, wato abokin aikinmu. Allah Ubangiji ya bada haƙuri na jure wannan rashi da aka yi. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda muka gabatar da shirin tare da wanda ya kula da aikin na watsa shirye-shirye, wato Caleb Getachew Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC, ke cewar mu huta lafiya.